fotogo kulu fadire. Yesu abanente ga pukura hara gata dim duni ba dimme, ta dupala labara higa gamda duni ba dimme. Azu mak sarakse, maki futarfe, ma livali Yesu almasiyo, ta dupara. Ma barif bare, ashen shavara shifara. Adonu mak sarka, ma barifka, shiria da dami atukwa, adara dik kida. Amda duni kwa kitandava, iratare, atin futarfa Yesu almasiyo. Amam da daba Yesu almasiyo wa, fartar fati Yesu almasiyo, atimtara ansiga sharam faya, yo tatabil vara, tanjatil vara tatab shiriyara kalkale baskini andanangane, yo diyari digini Yesu ngannuwa, amtadaba bashahe pahatare, yo itarma larwa, tashanka dumkara, tashanshivara shifatare, yo shirkwa da dami labadari avatar tunzida, antar ilmu, antar midalire daba, Nazuni akwaranti da dami ba dumme an jamhuda hi waya fara.